له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 ga watan Rabiul Awwal Hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ta yi daidai da 5 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne da ainihin wato ya kunshi bayanai da abubuwan da suka faru tun daga rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ainihin wato har zuwa ainihin kashe Sayyidina Hussein wanda babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahu Allah ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasi na 28 ne ko da 7 27 to wannan shine darasi na 28 a darasin da ya gabata mun tattauna game da falalar Sayyidina Ali radiyallahu an inda muka faɗi falalarsa tare da Ahlul Baiti da kuma falalarsa tare da dukkan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mun yi bayani game da abinda Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yi fice da shi ya kuma tsere sa'a musamman ka koma cikin yakin Khandaq kaji mai Sayyidina Ali yayi wanda karkashin nan mun karanta wato aran gama su da ainihin wato Amru bin Abd Wuddin wanda kwab ɗaya Sayyidina Ali yayi ya gama da shi mun karanta wasu baitutuka da shi Amru bin Abd Wuddin yayi na nuna jarumtaka na nuna gwarzantaka kuma nan take Sayyidina Ali ya mayar masa da ainihin wato martani shi ma a waƙe a cikin baitukan da mun karanta sannan dai a wannan ranar Khaibar din kuma mun ji abin da ya faru tsakanin Marhabu al-Yahudi shi ma yayi wasu baituka Sayyidina Ali kuma ya mayar masa da amsa to bayan wannan mun ji yanda Sayyidina Ali aka yi masa mubaya'a ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khalifa na hudu bayan an kashe Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an kuma mun ji muhajirun da al-ansar dukkaninsu sun yi masa mubaya'a wanda wannan shine abinda ya shahara sai dai akwai ainihin wato Sa'ad da Ibn Umar da Muhammad bin Maslama a wayannan su kuma a wani kaulin an ce su ne ba su yi masa mubaya'a ba amma kuma zance mafi shahara an ce dukkaninsu sun yi masa mubaya'a abinda kawai ba su yi ba ba su shiga yakin da ya faru tsakaninsu da Sayyidina Muawiya ba amma dai suna tare da shi sun yi masa mubaya'a to mun karanta muna cikin bayani sai muka shiga mabahasi na biyu inda muka fara tattaunawa akan muhimman abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin Sayyidina Ali radiyallahu anhu, wanda kamar yadda muka sani ya zo kan khalifanci ko kan gwamnati, wato ya zo ya gaji kujerar khalifanci, kuma akwai 'yan rigingimu da suke ƙasa. Rigingimun su ne wasu 'yan ta'adda sun zo sun farwa khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku Sayyidina Uthman, sun far masa sun yi masa kisan gilla. To da haka akwai ƙalubale. Ƙalubalen shi ne wasu sun tafi akan cewa lalle sai an kafa kwamitin bincike, an tsamo waɗanda suka yi wannan kisan gilla, kuma su ma an yi musu hukunci, an kashe su. Wasu kuma suna ganin hakan yana da kyau, amma kamar yanzu ya yi wuri a ɗan saurara tukunna a gama yin mubaya'a, al'amura su daidaita, hankula su dawo, sannan sai kuma a yi binciken su waye suka yi wannan ta'addanci, kuma a yi musu horon da ya dace da su. To wanda saɓanin fahimta akan wannan shi ya haifar da waqa'atul jamal, wato yaƙin jamal da aka yi, wanda kamar yadda muka karanta lokacin da aka yi wa Sayyidina Ali mubaya'a, wato da Talha da Zubair, waɗannan sahabban mutum biyu sun nemi izinin Sayyidina Ali cewa suna so ya ba su dama za su tafi Makka. Da aka nan take musu izini suka tafi. To da suka je Ummul Mu'minin Aisha tana can, sai suka haɗu da ita. To dama kuma labarin kashe Sayyidina Uthman ya isar mata. Da haka sai suka haɗu, ra'ayinsu ya haɗu, bakinsu ya zo ɗaya a nan Makkan cewa za su ɗauki fansa a kan kashe Sayyidina Ali, kashe Sayyidina Uthman. Da haka Ya'la bin Munya ya zo daga Basara, Abdullahi bin Amir daga Kufa, su ma suka haɗu tare da waɗannan sahabban a kan ɗaukar fansar kashe Sayyidina Uthman. Da haka sai suka yi ganganko, suka fita daga garin Makka da waɗanda suke tare da su a wannan fahimtar, magoya bayansu suka tafi zuwa Basara, suna nufin su je ainihin wato su kashe waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi lokacin yana Madina, amma akwai gwamnansa Uthman bin Hunayf, shi ne gwamnansa a Basara. Da haka da suka iso Basara, sai suka aiko Uthman bin Hunayf gwamna kenan abinda yake tafa da su da manufarsu. Suna so ne su kashe waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. To anan ne shi gwamnan Sayyidina Ali a Basara, Uthman bin Hunayf, ya ce a gaskiya ba zai ba su dama su shigo cikin ainihin wato jihadsa ba, domin yin wannan aiki da ke tafa da su, har sai ya nemi izinin ainihin khalifa Sayyidina Ali radiyallahu anhu. To ana wannan yanayin ne sai Jabala, akwai wani wanda yana daga cikin waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman, ana kiransa Jabala, mun karanta shi a can baya. To sai ya fito da shi da wasu cikin tsagiru waɗanda suke magoya bayansa, suka fito wajen su mutum 700, suka zo domin su yaƙi wannan rundina ta ainihin wato Talha da Zubair da suka zo Basara domin ɗaukan fansan kashe Sayyidina Uthman. Allah maɗaukakin sarki ya ba wa rundunar su Talha da Zubair nasara, suka kashe adadi mai yawa daga cikin mutanen shi wannan Jabala ɗin. Da haka a nan ma suka sake samun wasu daga cikin mutanen Basara suka sake mara wa wannan runduna tasu baya, rundunar Talha, Az-Zubair da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. To wannan ita ce gabar da muka tsaya lokaci ya cin mana, wanda za mu tashi daga kan kharaja Aliyun radiyallahu anhu. Ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yace lokacin da waɗannan sahabbai suka shigo Basara, Uthman bin Hunayf ya hana su shigowa domin su cimma abin da suka zo yi, amma ya sanar da Sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa ga waɗannan sahabbai sun zo, kuma ga abin da ke tafe da su. To kharaja Aliyun radiyallahu anhu min al-Madina, wannan yasa Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda, ya fita daga garin Madina ila al-Kufa, ya tafi zuwa Kufa. wadhalika wannan fita ta sayyidina Ali daga Madina zuwa Kufa yayi ta ne lamma sami'a annahu waqa hunaka qitalun yayin da ya samu labarin cewa akwai fayaki da ya sarke baina Uthman bin Hunayf tsakanin Uthman bin Hunayf wa huwa wali Ali kuma shi gwamnan sayyidina Ali ne dama alal basara a garin basara wa baina Talhata wa Zubair wa Aisha tsakaninsa da rindina Talha da Zubair da Aisha wa mamma ahum da waɗanda ke tare da su fa kharaja Ali radiyallahu an wannan yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya fito wa jahaza jayshan shi ma ya shirya tasa rindinar kiwamuhu wanda daidai wato wannan rindina tasa kiwamuhu asharatu alafin daidai da wato sojoji 10,000 li muqatalati Talha wa Zubair domin su zo su yaki Talha da Zubair domin yana ganin kamar sun zo ne dan su yaki gwamnatinsa da haka shi ma sai ya taho da tasa rindinar ya tafi can domin ya yaki Talha da Zubair wa huna anan ne malam Uthman Muhammad al-Khamis yake cewa yadhharu lana jaliyan yanzu a daidai wannan gabar al'amarin zai fito mana fili anna Ali ibn Abi Talib cewa Ali ibn Abi Talib huwa alladhi kharaja ilaihim shine ya fita ya tafi wajen su wa lam yakhruju alaihi su ba su bane suka yi masa tawaye suka zo wajen sa su da suka tashi ba Madina suka taho ba sun tafi wajen Basara domin ana ganin yan ta'addan nan da suka kashe sayyidina Uthman yawancin su suna can sun je ga kuma manufar su gwamnan sayyidina Ali ya aiko wa sayyidina Ali cewa ga abinda su Talha suka zo yi da haka shi kuma sayyidina Ali shine ya fitar da rundunarsa daga cikin garin Madina ya tafi Kufa dan ya yake su ba su bane suka zo Madina dan su yake shi mallam ya ce ya kamata a fahimci wannan matsala an gane ko wa lam yaqsudu qitalahu kuma ko kadan ba su yi nufin su yake sayyidina Ali ba kama tad'i ba'dhu tawa'ib kaman yanda wasu kungiyoyi suke da awa wa man ta'athara bihim da duk wanda ya tasirantu da irin wannan kungiyoyin ko irin tarihe-tarihe na ƙarya da wayannan kungiyoyi suka rubuta kaji yanda mas'alar take sayyidina Ali ne da ya ji labari daga gwamnansa shi kuma ya dauki rindina ya tafi can ba su bane suka yi fito na fito suka hada gangamin ainihin sojoji dan su yaki gwamnatin sayyidina Ali walau kanu yuriduna al-khuruj ala Ali domin da suna nufin su yi tawaye ne ga gwamnatin sayyidina Ali shi suke so su yi fito na fito da shi su yaka la zahabu ila al-madinati mubasharatan to da kai tsaye Madina za su taho walaysa ila al-basara ba za su tafi Basara ba haka ne ko fa Talhatu wa Zubairu wa Aishatu wa man kana ma'ahum lam yahduth qattun annahum abtalu khilafata Ali mala yake cewa fa Talha sayyidina Talha wa Zubair da sayyidina Zubair wa Aishatu da nana Aisha wa man kana ma'ahum da duk wanda ya mara musu baya yake tare da su akan fahimtar lalle azaqulo wa'inda suka kashe sayyidina Uthman su ma a kashe su to duk wanda suke tare da su akan wannan fahimta lam yahduth qattu bai taba faruwa ba annahum cewa su wa'innan sahabbai abdalu khilafata aliyin sun taba yin batanci ga khalifancin sayyidina Ali ba taba samu ba la Talha wala Zubair wala Aisha ko wa'inda suke tare da su ba a taba samun ya faru a tarihi cewa sun yi ainihin batanci ga gwamnatin sayyidina Ali ba wala ta'anu alaihi basu kuma taba sukar sayyidina Ali ba wala zakaru fihi jarhan bas taba ambatan wani aibun sayyidina Ali ba wala bay'u ghayrahu bas taba yi wa wani samu baya a lokacin shi kuma yana khalifa wala kharaju liqitalihi bas fito dan su yake shi ba ilal basara da suka taho zuwa basara fa innahu lam yakun bil basarati yawma idhin domin a wannan lokacin da suka fita zuwa basara sayyidina Ali ba a basara yake ba shi yana Madina kaga kenan duk labarin da ake fada cewa su ba su yarda da gwamnatin sa ba ba su yarda da khalifancin sa ba sun fito ne dan su yake shi ƙarya ne ba gaskiya bane ba su taba suka gwamnatin sa ba ba su taba aibata shi ba ba su taba yin fito na fito da shi ba bal ma ba su taba cewa za su yake shi ba domin su da suka fito Basara suka tafi ba Madina ba shi kuma a lokacin yana Madina ba a Basara yake ba mafhum walidhalika qala al-ahnaf bin qais
dan haka ne ma al-ahnab bin qais radiyallahu anhu yace laqitu talhata wa zubair yace na hadu da talhata wa zubaira na hadu da talha da zubair ba'da hasir uthman bayan an tsare sayyidina uthman fa qultu sai nace da su ma ta'murani wala umarni za ku bani fa inni arahu maqtulan dan ina ganin an kashe sayyidina uthman da ya fito sai ya hadu da waɗannan sahabbai da Talha da Zubair bayan an yi wa gidan sayyidina Uthman ƙawanya yace wani umarni za ku bani dan ina zatan an kashe sayyidina Uthman fa qala sai suka ce alayka bi aliyin kaje sai abin da sayyidina Ali yace lokacin ba ma sashi ya zama khalifa ba alayka bi aliyin kaje ka saurari sayyidina Ali me zai ce Allah sun yi adawa da ya zama khalifa alayka bimada alayka biman bi ali ce a wannan gaskiya kaje ka saurari sayyidina Ali me zai ce qala shi dai wannan al-ahnab bin qais ya sake cewa walaqitu aisha ta ba'da qatl uthman na sake haduwa da nana aisha bayan an riga an kashe sayyidina uthman fi makkata a makka fa qultu nace wa uwar mu'minai aisha ma ta'murini to yanzu gashi an kashe khalifan musulmi me kike umarta ta da nayi qalat ita ma tace alayka bi aliyin sai abinda aliyu yace da Allah ku dinga fahimtar karatun nan fa da kyau ba ina fata an gane kaga duk wayennan ai irin wancan gurbataccen tarihin an nuna ai sun yi fada ba sa kaunar sayyidina Ali ba sa san ahlul baiti kaza kaza ko to ka gani mufawadatun ka koma cikin fatul bari mujalladi na 13 shafi na 38 wa qala yace akhrajahu at-tabari bi isnadin sahihin yace imam at-tabari ya fitar da wannan magana da isnadi mai inganci mufawadatun qabila al-qital to tattaunawa dan warware wannan ja'in ja ita ake kira mufawada ina fata an gane wato hiwarun yuhdafu ila faddin niza'at shi ake kira da mufawada wato a zauna a teburin sulhu a tattauna dan warware mas'alar nan kafin abin ya kai ga yaki shine mufawadatun qabila al-qital tattaunawa da zama a teburin sulhu qabila al-qital dab da za a fara wannan yaki tsakanin wayannan rundunoni guda biyu na sahabbai wa arsala aliyun al-miqdad bin al-aswad bin al-aswadi sayyidina ali ga wayan committee da ya tura da za a je a zauna a teburin sulhu da su ya tura al-miqdad bin al-aswad wal qa'qa ibn amr wayannan ya tura li yatakallama a madadin sa su je domin su tattauna ma'a talhata wa zubair tsakanin talha wato da zubair suje su tattauna da Talha da Zubair wattafaqal miqdad wal qa'qa min jihatin wa Talhatu waz Zubair min jihatin ukhra ala adam al qital wa bayyana kulli fariqin wijhata nazrihi wayannan bangarori guda biyu sayyidina Ali ya tura da al miqdad bin al aswad da kuma al qa'qa bin amr suka je suka hadu da ɗayan rundunar bangaren Talha da Zubair dan haka su kuma suka hadu da Miqdad bin al-Aswad da Miqdad da Qaqa min jihatin suka wato suka ra'ayin su ya hadu akan tasu manufar ma'ana da al-Qaqa da Miqdad Miqdad sai ra'ayin su ya hadu min jihatin ta wata fuska suka kallu mas'alar ta wata fuska wa Talhatu waz Zubair su kuma da Talha da Zubair su kuma ra'ayin su ya hadu min jihatin ukhra suka kalli mas'alar ta wata fuska daban na fata an gane ala adamil qital akan rashin yin yakin nan wa bayyana wato duk sun hada akan cewa kar ayi yakin nan su wayannan sun kalli abin ta wannan mahangar wayannan sun kalle shi ta wannan mahangar amma dukkanin su suna da fahimtar kar ayi yaki wa bayyana kulli fariqin wijhata nazrihi kuma kowane bangare yayi bayanin abin da ya fuskanta ya fahimta abin da ya fahimta da nazarin sa yayi bayani fa Talhatu waz Zubair da Talha da Zubair yarayani su ta su fahimtar da mahangar su annahu la yajuzu tarku qatalati Uthman, suna ganin bai halatta ba a kyale jinin Uthman ya tafi a banza ya tafi haka ba tare da mataki ba. Suna ganin baya halatta a kyale waɗanda suka yi ta'addanci suka kashe sayyidina Uthman a zuba musu ido. Wa aliyun, shi kuma bangaren aliyu yara yana ganin annahu laysa min al-maslahati, yana ganin a yanzu baya cikin maslaha. Tatabbu'u qatalati Uthman al'an, a yanzu a ce za a bibiyi waɗanda suka kashe sayyidina Uthman a tattaro su. Bal hatta yastatibbal umuru, shi yana ganin a dan saurara har sai al'amura sun daidaita, al'amura sai sun tsayu, al'amura sai sun zamanto ainihin wato an samu tsayuwar khalifanci ko gwamnati ta tsaya ba rigima. Faqatulu qatlati Uthman muttafaqun alai, kaga in ka fahimci wannan matsalar, kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman ba sabani da bangaren sayyidina Ali da bangaren su Talha da Zubair, muttafaqun alai, ra'ayi ne da an hadu akai, lalle lalle a lalugo waɗanda suka kashe, wanda suka kashe sayyidina Uthman su ma a kashe su, sai dai kawai inda aka samu sabani waɗancan suna ganin yanzu yanzu su kuma waɗannan suna ganin a ba yanzu ba sai a dan jinkirta shine kawai. Amma sayyidina Ali ba wai shi ma ya dauki matakin cewa ba za a nemo su a kashe su ko a hukunta su ba, kawai inda matsalar ta sarke shine yanzu ko kuma a dan saurara sai nan gaba. Wal ikhtilafu, inda sabanin yake, inna ma huwa kawai fi mata yakunu zalika, yaushe za a yi haka, kuna fuskanta yaushe za a yi. Amma sayyidina Ali ya yadda a kamo waɗanda suka kashe sayyidina Uthman a kashe su, kamar yadda wannan shine ra'ayin Talha da Zubair da Rana Aisha da ire-iren su. To amma inda aka samu sabani yaushe, su bangaren su Talha suna ganin yanzu, shi kuma sayyidina Ali yana ganin yanzu aka yi masa mubaya a garigingimin nan, kuma ƴan ta'addan nan sun warwatsu wurare daban-daban kuma suna da yawa, so kada garin neman gira a rasa ido, a bari tukun al'amura su a natsu, al'amura su daidaita, sannan sai a sa kwamitin bincike, sai a nemo waɗannan mutane sai a hukunta su. Wa ba'da al-ittifaq, bayan ra'ayi ya haɗu akan ba za a yi yaƙi ba, ra'ayi ya haɗu akan cewa an yadda, namal jaishani bi khairi laila, rundunonin nan guda biyu bangaren sayyidina Ali da bangaren su Talha sai suka kwana bi khairi laila, da dare mafi alheri, wato suka kwana cikin farin ciki cikin alheri, an cimma matsaya kuma yaƙi ya kau. Wa bata sabaiya, su kuma sabaawa, wannan sabaawan wahum qatlatu Uthman, su ne wanda suka kashe sayyidina Uthman, su kuma suna jin ra'ayin sahabbancan ya hadu kai ya dunkule guri guda cewa lallai za a lalubo waɗanda suka kashe sayyidina Uthman su ma a hukunta su. To su kuma sai suka kwana bi sharri laila, a mafi sharrin dare, al'amarin bai musu dadi ba, li'annahu tamma littifaqu alaihim, domin ra'ayi ya hadu a kan nemo su a hukunta su. Na fata an gane shine ma'ana, li'annahu, domin abinda bai musu dadi ba su sabaiya, sabaawa, mabiyan Abdullahi bin Saba, abinda bai musu dadi ba shine yanzu kan sahabbai ya hadu, barakar da suka so a samu ba a samu ba, Allah ya tsare, sannan kuma sun san za su ga za su yaba wa aya zakinta, domin ra'ayi ya hadu akan cewa lallai ko bajuma sai an lalubo su kuma sai an hukunta su. Wa hadha ma dhakarahu al-mu'arrikhun, wannan shine abinda masana tarihi suka ambata, alladhina arraqu li hadhihi al-ma'araka, wa'anda suka bada tarihin wannan yaki, amsal at-Tabari, irin su Imam at-Tabari a cikin littafin sa Tarikhul Umam wal Muluk, mujalladin sa na uku shafi na 517, wa Ibn Kathirin, haka shi ma Ibn Kathir ya faɗi wannan labari, a cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 509 wa ibn al-athir haka da ibn al-athir a cikin littafin sa al-kamil fi tarikh mujalladi na 3 shafi na 120 shi ma ya wannan bayanin wa ibn hazm da kuma ibn hazm shi ma a cikin littafin sa al-fisal fil milal wal ahwa wan nihal mujalladi na 4 shafi na 293 wa gairihim da wasunsu duk sun ba da wannan labarin kamar yanda ka ji shi yanzu inda zalika to yayin da aka samu haka ajma'a sab'iyuna ra'ayuhum su kuma sab'awa mabiyan Abdullah ibn Saba su kuma ra'ayinsu sai ya hadu ala akan cewa Allah ya timma hadha ittifaq kar su yadda wannan hadin kan ya cika kar su bar wannan hadin kan ya tabbata tsakanin rundunar sayyidina Ali da ta su Talha da Zubair wa fi sahari dab da ketowar alfujur wajen sahur lokacin sahur wal qaumu na'imuna mutane suna bacci bangaren sayyidina Ali sun an kai matsaya sun je sun kwanta suna bacci bangaren su Talha su ma sun je suna bacci hajama majmu'atun min as-sab'iyina jaysh Talha wa Zubair sai aka samu wasu jama'a cikin wayennan munafikai wayanda suka kashe sayyidina Usman aka samu wasu cikin sab'iyya wasu jama'a sai suka je suka kai hari warindinar Talha da Zubair ana bacci fa kawai sai ji suka yi an hausu da sara da harbi an kai musu farmaki wa qatalu ba'd afradil jaysh suka karkashe wasu daidaikun rundunar wa farru kuma suka fice suka arce da gudu suka gudu to kaga ga dama yanayin da ake ciki so wannan fadanna jaysh Talha su kuma rundunar Talha sai suka yi zatan anna jaysh Ali rundunar sayyidina Ali gadara bihim tayo dare su ya an yi sulhu an cimma matsaya kuma cikin dare ku zo ku kawo mana farmaki ku kakkashe mana mutane tun daga yanayin da ake ciki wa za su kawo sai suka kawo laifin sai suka dora shi kan rundunarwa sayyidina Ali fanawashu jaysh aliyin fi sabah daidai lokacin asubahi su ma sai suka farwa rundunar sayyidina Ali fadanna jaysh aliyin ha sumarin dinar sayyidina Ali sai suka tsammaci anna jaysh Talha lalle rundunar Talha wa Zubair da Zubair kada gadara ta warwar alkawari ta saba alkawari ta yi yaudara suwaye kanwa uwar gamin wannan rigimar sab'iyya kuma yanzu a zo a yi ta fashewa da kuga a ce wai sahabbai ne suka kashe sayyidina Ali ko suka kashe ahlul baiti ko ba sa san ahlul baiti ka dai ji yanda matsala take an samu haduwa an yi sulhu an kai an zauna a teburin sulhu an daidaita amma ka ji cikin dare abin da ya faru fastaqarratil munawashatu bainal fariqain sai kuma yaki ya ci gaba da gudana tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu hatta kanatil hajiratu har lokacin sallar azhar irin wato tsakiyar rana yayi fashta'alatil ma'araka yaki ya gama kunnuwa ya ruru mala annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan balle wahayi ya sauka a ce ga abin da ya faru kaddara ta riga fata abin da ya faru kenan da haka akai ta dauki ba dadi akai ta kashe-kashen juna su kuma wancan suka koma gefe burin su ya cika muhawalatu waqfil qital to an zubar da jini da yawa an yakin nan dan haka sai kuma mallam ya ce gabar da ake aka zo kan wata gaba ta muhawalatu waqfil qital wato kokarin dakile yakin shine muhawalatu waqfil qital ya za ya dakatar da yakin nan to kokarin dakile yakin wa kad hawalal kibaru min al jayshayn lalle manya daga rundunonin guda biyu rundunar sayyidina Ali da rundunar su Talha da Zubair to manyan cikin su sun yi kokarin waqfal qital a dakile yakin nan haka walakin lam yuflihu sai dai basu yi nasara ba ina fata an gane sun yi iya bakin kokarin su ga cewa yaƙin nan ya tsaya an dakile shi amma hakan su bai cimma ruwa ba fa kana talhatu yaqul shi kansa talha da kansa yake cewa ya ayyuhan nasu atansitun ya ku mutane yanzu ba za ku saurara ba za ku shiru ba fa asbahu la yunsitunahu aka waye gari ba ma sa sauraron sa na ka ci gaba da harguwa da hayaniya fa qala yake cewa uppin uppin parashunarin yace amma tir tir Allah wadare wannan shimfidar wuta kenan wa zubbanu dama'in wato uppin uppin parashunarin ku dai kun zama shimfidar wuta ku ne makamashin wuta wa zubbanu dama'in ku ne lagwanin wannan fitina lagwanin kwadayi na san wannan yaki ya faru wato kaga gashi an samu lagwani ba shine yake sa wuta shine zubban an bayyanta haka yayi ta fama amma ina an riga yaki kai ya riga ya dau zafi ka koma cikin tarihu khalifatu bin khayyat shafi na 182 wa aliyun yamna'uhum sayyidina ali shi ma fa can yana ta kokarin hana su wala yarudduna alai amma ina ba su amma komawa kan abin da yake tsawata musu akai wa arsala da aishatu ka'ab bin sawrin bil mushaf kai da yakin yayin yaki na Aisha da kanta sai ta aiki Ka'ab bin Sawr da Al-Qur'ani li waqafil ma'araka dan yaje ya dakile wannan yakin ya tsayar da shi kaga da an ga an daga Qur'ani a koma Al-Qur'ani a koma Al-Qur'ani kowa da ya ga Al-Qur'ani ana ganin kowa hankalinsa zai dawo jikinsa a saurara farashaqahu as-sab'iyuna wayancan saba'awan da suka ga in aka daga Qur'anin nan za a iya samun natsuwa kowa hankalin sa ya da a ce kuma a koma cikin a koma hukuncin Al-Qur'ani to shine farashaqahu as-sab'iyuna bin nibal wayancan saba'awan suka dinga harbin wannan ainihin wato Ka'ab bin Sawr da Kibau hatta ardauhu katilan har sai da suka halaka shi suka kashe shi kaga ashe abun ba da niyya aka yi shi ba ba a so ya faru ba an cimma matsaya amma ga abin da ya faru ga abin da irin kanwa uwar gami sune saba'iya wa zalika anna al harba duk abin da yasa haka saboda shi yaki da kake gani wal iyazu billah Allah ya tsare mu da yaki idza ishta'alat idan wutar yaki ta kullu duk masu ganin cewa ai tashin hankali ai rigima ban san mecece rigima ban san menene tashin hankali ba basu san muhimmanci da fa'idar zaman lafiya ba yake ta kaga yaki Allah ya tsare mu da yaki idza ishta'alat idan wutar yaki ta kunnu la yastati'u ahadun an yuqifaha ba wanda zai iya tsayar da ita duk wanda ake ganin zai iya tsawatawa to kafin ai yaki ne zai ce kar a kulka ai amma har wutar ta kunnu to ba mai iya tsayar da ita sai yanda hali yake wa qad zakara al-bukhari abiyatan Imam al-Bukhari ya ambaci wasu baitika min ash-shi'ri wato wasu baitika na waka limri'il qais wato na ainin imrul qais yace al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli hatta idha ishta'alat wa shabba biramuha wallat ajuzan ghayra dhati halili shamba ayunkiru launuha wa taghayyarat makruhatan lishammi wattaqabili haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan a cikin littafin Shu'ara'ul Jahiliya wato cikin waken Imrul Qais yace al-harbu Imrul Qais yake cewa kaga shi yaki awwalu ma takunu farko farkon da zai fara za a fara yakin fatiyatun kai ka ce wata budurwa ce tas'a bi zinatiha da take yanga cikin adanta likulli jahulin ga duk wanda bai san mecece ita ba duk wanda bai san meye yaki ba farko farko sai a dauka wannan sai ganin shi ma ya shiga wannan wallahi ba zamu yadda ba sai kaga duk mutane ana ta samu kai ka ce budurwa ce da take tafiya tana yanga cikin ado amma ga wanda bai san meye a karkashin kasa ba haka yaki yake farkon in zai fara za ka ga duk wanda baka tsammani za ka ga yana goyen baya a raba din kai ai tashin hankalin kai ai tawatsi din farko kenan yace hatta idza ishta'alat har zuwa lokacin da wutar yakin za ta kankama ta kunnu wa shabba biramuha wato ruruwarta ta kankama wallat ajuzan sai kuma ta koma tsohuwa ghaira zati halili wadda ba ta da miji da ta farko tana da masoya kowa san ta yake amma idan ta tsufafa budurwa in tana tashin nan farko ai ga ko ba ta da kyau kowa ganin kanta yake saboda budurci amma in ta tsufafa ta zo ta wuce ba ruwan kowa da ita sai ta rasa wa zai aure ta to shine yake cewa shi ma idan yakin yayi yaki to sai ya koma kamar tsohuwar da ba ta da miji shamta a wadda furfura duk ta fito mata akai yunkiru launuha yunkaru da launin ta ma ana inkarin sa in fara ce sai ga ta zama dai gashi nan duk fatata tayi wata nunu sakina haka ko ta dan tattakure haka da sauran su wata gayyarar sai ga ta caccanza makaruhatan ta zama abar kyama abarki lishammi wajen sansanar ta wata kabila ballanta na sun bantata ba wanda yake santa to in kuma yakin yayi yaki sai ya ishi kowa kuma kowa yazo ya tsane shi ka koma cikin sahihul bukhari kitabul fitna babu al fitnatul lati tamuju ka maujil bahar qubail al hadith wato dabda hadisi na ko hadisi na 796 na fata an gane qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yana cewa wal fitnatu ita fitna idha waqa'at in ta'akku عجز الأقلاء فيها عن دفع السفهاء ما سهنكلي أتكنت توسكن غزا هانا واواي ينزيه كما تدون واواي يتاسو ما سهنكلي ستاسيان كار أي كار أصوما دكا ساشنن دسكي تاشي تاشن هنكولا مين فرنتكي مين أبن شعواتكي كالله غني kasa kaza an zuga talakawa sun yi gore ga su nan ba sa cikin kwanciya kasa kaza kasa kaza kasa kaza a samu masu hankali su ta wayar da kan matasa domin ita fitina ta yaki in ta riga ta faru to mahankalta masana masu hangen nesa sukan gaza hana wawaye fasara al-akabiru رضي الله عنهم عاجزين عن اضفاء الفتنه وكف اهلها داك سي اكا واي غري مانيا مانيا cikin sahabbai sai suka gaza kashe wutar wannan fitina وكف اهلها kuma suka gaza wato kame hannayen masu wannan fitinar wahala sha'anul fitani mala yace haka al'amarin fitintunu suke kama qala ta'ala kaman yanda ubangiji ta'ala yace wattaqu fitna ku ji tsoran fitina ku kiyaye fitinar da la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba wai za ta shafi waɗanda suka yi zalunci a cikin ku bane kawai wa alamu ku sani anna allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne in fitina ta zo ba wanda ya jangolo ta ne kawai take shafa ba suratul anfal aya ta 25 ka koma mukhtasaru minhajis sunna shafi na 281 وقعت الجمل كانت في سنة 36 من الهجرة wannan yaki da ake kiran sa waqatul jamal to yaki ne wanda ya faru a shekara ta 36 daga hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai fi bidayati khilafati aliyyin radiyallahu an ai ya faru ne farkon khalifancin sayyidina ali radiyallahu an bada'at ba'da adh-dhuhri wannan yaki ya faru ya kankama bayan sallar azhar وانتهت قبيل مغيب الشمس كما ياك ان قاري شي دبدفات ورانا من اليوم نفسه ادي wannan ranar duk a rana dai aka yi shi aka kare warayatu aliyin kanat ma'a muhammad bin ali bin abi talibin tutar sayyidina ali lokacin da aka yakin tutar bangaren sayyidina ali tana hannun muhammad bin ali bin abi talib to kana ma aliyin 10000 ko jazakumullahu khairan kana ma aliyin 10000 wato sayyidina ali yana da mutum 10000 sojojin sa 10000 wa ahlul jamal su kuma bangaren zubair talha da nana aisha bangaren al jamal raqumi saboda nana aisha ita akan raqumi take shi yasa ake kiran sa waqatul jamal kana adaduhum ma bainal khamsa was 6000 su kuma adadin su daga dai 5000 zuwa 6000 su kuma adadin ɗaya bangaren. Wa ra'aytu aliyyan kanat ma'a Muhammad bin Ali bin Abi Talib, tutar bangaren sayyidina Ali tana hannun Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Wa ra'aytu ahlul jamal, tutar bangaren ahlul jamal ma'a Abdullah bin Zubair tana hannun Abdullah ibn Zubair. Qutila fi hadha al-yawm kathirun min al-muslimin, an kashe musulmi da yawa a wannan ranar. Kaga yaki ne na kwana ɗaya tak ko yini ma, domin an fara shi da azhar an ƙara shi dab da faduwar rana, kaga yini, amma an kashe musulmi da yawa. Wa hiya fitnatun sallama Allahu tabaraka wa ta'ala minha suyufana, wannan yaki, wannan fitna, muna gode wa Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da takubban mu, ba hannun mu a ciki. Ko da hannunka baka nan aka yi, yanzu labari ake baka, yace muna gode wa Allah madaukakin sarki da Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da hannayen mu ko makaman mu ko takubban mu a cikin wannan yaki. Wa nas'alullaha lahumur ridwana wal maghfira, su kuma waɗannan da yakin suka yakin, muna roƙar musu Allah ya yarda da su ya kuma gafarta musu. Maqatalu Talha wa Zubair, kashe Talha da Zubair. Wa qutila Talhatu wa Zubairu wa Muhammad ibn Talha, waɗannan duk a wannan yakin aka kashe su. An kashe Talha, an kashe Az-Zubair, an kashe Muhammad bin Talha. Amma Zubairu, shi Zubairu, falam yusharik fi hadhihi al-ma'araka, bai shiga cikin wannan yakin ba. Wala Talha, haka shi ma Talha bai shiga ba. Su dai suna kan wancan sulhu da aka yi, to tunda abun kuma ya rikice daga sulhu, Saba'iyya suka zo suka sake hasa wuta aka fara yaki, Talha ba hannunsa a ciki, Az-Zubair ma ba hannunsa a ciki. Wa zalika, abin da yasa aka ce haka, annahu yurwa, an ruwaito anna Zubair radiyallahu an, sayyidina Zubair Allah ya kara masa yadda, lamma jaa ila al-ma'araka, lokacin da ya fito zuwa wannan yakin, laqiya Ali ibn Abi Talib, sai suka yi aran gama, ma'ana suka hadu da sayyidina Ali, da suka hadu da sayyidina Ali, fa qala lahu Aliyin, sai sayyidina Ali ya ce da shi, atadhkuru anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qala tuqatilu aliyan wa anta zalim, sayyidina Ali da suka hadu da ainihin wato wa Zubair, sai sayyidina Ali ya tuna wa Zubair wata magana da manzon Allah ya taɓa faɗa, sai ya ce Zubairu, zaka iya tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata rana zaka yaki Aliyu kuma kai ne baka da gaskiya? Sayyidina Ali, shi aka zalunta kai ne zaka zalunce shi a yakin? Ana tunawa Zubairu wannan magana, faraja Az-Zubairu fi zalika al-yawm, Zubair shi yasa sai ya koma a wannan ranar, walam yuqatil bi yaqin ba. An bayyanta ka koma cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba mujalladin 15 shafi na 283 da kuma rakam na 19674. Duk da cewa wannan kissa din wa fihi rajulun majhul, a cikin wannan ruwaya akwai wani mutum da ba san shi ba, wa zakarahu al-Hafiz Ibn Hajar, wato al-Hafiz Ibn Hajar ya ambace shi fil Matalibul Aliya, ka koma cikin ainihin wato wannan littafi Matalibul Aliya hadithi na ko shafi na 4412. Fasahihu, zancen da ya zama yafi zama ingantacce, annahu lam yuqatil, Zubair ne bai yi wannan yakin ba, ba da shi akai wannan yakin ba. Walakin hal waqa'a hadha bainahu wa bain Ali, yanzu tambayar shine shin wannan tattaunawa ta faru tsakaninsa da sayyidina Ali? Ya tabbata cewa sayyidina Ali da suka hadu da shi ya ce masa, ai annabi ya ce kaza, ya ce kaza? Allahu a'lam, li'annahu laysa lirriwayati sanadun qawi, yace to Allah shi ya san wannan, sun hadu sun tattauna ko ba su hadu ba, to wannan Allah shine masani, domin ita dai riwayar da aka jingina da ita ba ta da wani isnadi mai karfi, walakin hiya al-mashhura fi kutubit tarikh, sai dai ita ce riwayar da kuma ta shahara in ka karanta littafan tarihi za ka ganta, amma kuma riwaya ce wadda akwai rauni a cikin isnadinta. Ina fata an gane hakan ya faru bai faru ba, Allah masani, amma dai Zubair bai shiga yakin ba. والمشهور أن والمشهور أكثر أن الزبير لم يشارك في هذه المعركة والمشهور أكثر أبند يفش هارا كما يفيوا أن الزبير الشيدي الزبير بن العوام لم يشارك في هذه المعركة بي يتاريا بقى والنياكي بيش قبا وقتل الزبير غدرا شي زبير أنكششين تهني يودرا يودرا سأكي على يد رجل تهنن ونمتن يقال له ابن الجرموز أنا كرنسا ابن الجرموز tahannansa aka yaudara az-zubair aka kashe shi amma dai ba a wannan yakin ba dan bai shiga yakin ba wa qutila talhatu bi sahamin garbin shi kuma talha an kashe shi ne bi sahamin saboda wata kibiya da garbin ta same shi wadda ba da nufin ba shi aka nufin harbi ba an fahimta garbin shi ne bi sahamin gairi makasudin wata kibiya ce aka harbota kan mai uwa da wabi shine garbin bi sahmin garbin da wata kibiya ta kan mai uwa da wabi wanda ba shi ainihin talhan aka nufa ba kuma Allah ya kaddara shi za ta samu wal mashhur abun da yafi shahara annal ladhi ramahu wanda ya harbo shi ya hayo wannan harbin marwan ibn al hakam marwan dan hakam shi ya yo wannan harbin kuma ba shi ya nufin ya samu ba amma shi ya yo harbin asabahu fi qadamihi sai ya same shi a kafarsa makana isabatin qadima wato dama a gurin akwai wani tabo ko wani rauni wanda yake da dadde to sai kuma aka saki samun sa a wannan gurin famata minha sanadiyar wannan harbi ainihin wato talha ya mutu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an Allah madaukakin sarki ya kare yadda gare shi wa huwa yuhawilu man annas min alqital shi a lokacin ma talha yana ta kokarin hana mutane wannan yakin ne walamma intahada hadhihi al-ma'araka da aka gama wannan yaki wa qutila al-kathiru aka kashe dayawa khassatan fi difa'i an jamal aisha musamman wa'inda suke kokarin bada kariya ga raqumin nana aisha kar aje a same shi kar a same ta li'annaha wa qutila al-kathiru khassatan fi difa'i an jamal aisha li'annaha kanat tumathilu ramzan lahum domin ita nana aisha ta kasance tumathilu tana musaltawa ramzan lahum ita ce take musu ishara take musu nuni fa kanu yastabsiluna fi difa'i anha kamar ita ce jagoran su ita take ba su umarni ita take cewa ayi nan kar ayi nan dan haka su kuma suna nan tare da ita sun kasance yastabsiluna fi difa'i anha wato sun nuna jarumta wajen bata kariya shine yastabsiluna ay azharu shaja'a sun nuna jarumtakarsu fi difa'i anha wajen bawa nana Aisha kariya walidhalika dan haka ne bi mujarradi an saqata aljamalu hada'at alma'araka wannan yakin bai lafa ba har sai lokacin da aka ga raqumin da nana Aisha ke kai ya fadi to bi mujarradi an saqata aljamalu raqumin yana faduwa hada'at al-ma'araka sai kuma wannan yakin ya lafa wantahat kuma shine dalilin kai karshen wannan yakin wantasara ali ibn abi talib radiyallahu an sayyidina ali ibn abi talib shine wanda yayi nasara a wannan yakin wa in kana sahihu annahu lam yantasir ahadan ko da yake a hakikanin gaskiya kuma sahihin zance ba wanda yayi nasara an gane walakin khasira al-islam kawo musulunci ne asara wa khasira al-muslimuna muslimi suka yi asara fi tilkal ma'araka wannan yakin to wa zaka ce yayi nasara ai ba maganar nasara na fata an gane manyan sahabbai sun mutu a wannan yakin ina maganar nasara da haka shi kansa sayyidina ali ba za a ce yayi nasara musulunci yayi asara muslimi sun yi asara a wannan yakin ba'da al-ma'araka bayan wannan gumurzu da wannan yaki na jamal falamman tahatil ma'arakatu yayin da aka gama wannan yaki sara aliyun radiyallahu anhu yamurru bainal qatla to sayyidina ali a matsayin sa na khalifa sai ya shigo cikin wa'anda aka kashe din yana shiga cikin gawo waki yana duddubawa yana dubawa fawaje da talha bin ubaidillah sai ya samu talha bin ubaidillah fa qala ba'da an ajlasahu sayyidina ali bayan ya daga talha ya zaunar da shi sai ya ce wa masaha turaba an wajihi, bayan ya zaunar da shi ya goge kasa a fuskarsa, sayyidina Ali sai ya ce azizun alayya an araka mujaddalan ta'ta nujumis samaa'i aba muhammad, abin yayi min nauyi, ban ji dadin wannan al'amari ba, abin yayi min nauyi in ganka an kashe ka a ƙarƙashin taurarin sama ya aba muhammad. Wannan ita ce kalmar da lokacin da ya ga Talha abinda sayyidina Ali ya faɗa kin, dan ka san abun bai yi wa kowa dadi ba. Wa baka aliyun, sayyidina Ali ya fashe da kuka radiyallahu an, wa qala yace wadittu anni mittu qabla hadha bi 20 sana, yace nayi burin ina ma na mutu sama da shekara 20 da suka wuce kafin wannan al'amari ya faru, ina ma kan faro wannan abu da shekara 20 tun ina mutu. Ka koma cikin tarihu Dimashq na Ibn Asakir al-Muqtasar mujalladi na 11 shafi na 207 da kuma Usudul Ghaba mujalladi na 3 shafi na 88 da kuma Al-Busiri yake cewa rijaluhu thiqat naqalahu anhu al-Hafiz Ibn Hajar fil Matalib al-Aliya, ka duba mujalladi na 4 shafi na 302 ma ikhtilafin yasirin fi alfadhi, didda akwai dan sabani kadan a lafuzan in ka koma cikin wadannan littafan, amma dai din ma'anar daya ce. Sayyidina Ali hankalinsa ya tashi da ganin ainihin wato wayanda ainihin wato suka rasu a cikin wannan yaki. Wa kadhalika ra'a aliyu muhammad bin talha fabaka, haka ma cikin dubawar da sayyidina Ali yake wa wadanda aka karkashe din nan, sai ya sake ganin muhammad bin talha, nan ma sayyidina Ali ya sake fashewa da kuka. Wa kana muhammad bin talha, domin shi muhammad bin talha ya kasance yulaqabu bis sajjad, ana masa laqabi da as-sajjad min kasrati ibadatihi, saboda yawan ibadarsa har kawai sai aka masa laqabi da sajjad mai yawan sujada radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an. Wa kullu sahabati bila istithna'in alladhina sharaku fi hadhihi al-ma'araka nadimu ma'a ma waqa'a, dukkanin sahabbai ba a ware ko mutum daya ba, wa'anda duk suka yi tarayya a wannan yakin, duk ba wanda bai yi da na sani da abin da ya faru ba, duka bangarorin guda biyu, bangaren sayyidina Ali da bangaren ɗaya bangaren suna na Aisha, babu wanda bai yi da na sani ba akan abin da ya faru. Wabnu Jurmuz hadha, wannan Ibnu Jurmuz din shi kuma wanda aka ce shi ya kashawa, shi ya yau da ruwa, na'am, Az-Zubair, to wannan Ibnu Jurmuz din dakhala ala Ali, ya dauka wata gwaninta sai ya shigo wajen sayyidina Ali, wa ma'ahu sayful Zubair, yana dauke da takobin Zubair, ya kula yana ta qataltu Zubair, aini ne nan na kashe Zubair, qataltu Zubair, na kashe Zubair. Falamma sami'ahu Ali, lokacin da sayyidina Ali ya ji shi, qala sai ya ce inna hadha sayfa, ka kuga wannan takobin da kake magana me shi, wannan takobin dalama farrajal karba ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan takobin ta dade tana yaye wa manzon Allah bakin ciki, wannan takobin da kake gani ta jima tana kwaranye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki. Thumma qal, sannan sai sayyidina Ali ya ce bashir qatil bin safiyata bin nar, kayi albushir da duk wanda ya kashe dan gidan safiya sai ya shiga wuta, kayi albushir da wuta, kayi masa albushir da wuta duk wanda ya kashe dan gidan safiya. Wa lam ya'dallahu bidukhuli alai, sayyidina Ali ya hana a shigo, ya ki bashi izinin ya shigo wajen sa, shi Ibnu Jurmuz din ya shigo, sayyidina Ali ya jiyo sautin sa, shine sayyidina Ali ya wannan magana, yace bashir qatil ibn safiyata bimadha binnar, sayyidina Ali yace kar a bashi ya shigo wajen sa. Wa lamma intahat al-ma'araka akhadha Ali radiyallahu anhu umm al-mu'minin Aisha, da aka gama wannan yaki sayyidina Ali bin Abi Talib ya dauki na Aisha radiyallahu anha, wa arsalaha ya aika ta mu'azzazatan abar girmamawa mukarramatan abar mutuntawa, ya mayar da yasa aka mayar da ita ila madinatir rasul sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama amarahu sallallahu alaihi wasallam, kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi, manzon Allah dai yayi wannan bayanan, to kaga me zai goge wannan abun, babu, sai dai ya abun zai faru, to shine sai da ya faru, kuma sai aka tuno da hadisan da annabi duk ya faɗi cewa hakan za ta faru. Ana Ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakunu bainaka wa baina Aisha ta amrun, manzo Allah cin yana raye ce za a samu dan rashin jituwa tsakaninka da na Aisha. Qala Aliyun, sayyidina Ali yace fa ana ashqahum ya rasulullah, ai ko in haka ta faru ni ne mafi tabewar mutane, ya zan yadda da iyalanka ya ma'aikin Allah an sa'a samu sabani. Qala la, yace a karka faɗi haka, walakin sai dai abinda nake so da kai, idza kana zalika, dirran da hakan ta faru, fardudha ila ma'amaniha, kamar yadda ita inda za ta samu aminci, kamar yadda ita inda za ta samu tsaro. Fa fa'ala radiyallahu anhu ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da haka sayyidina Ali anan ya aiwatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi. Na fata an gane. Ka koma cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na 6 shafi na 393, Al-Hafiz fil Fath shi ma al-mujalladi na 13 shafi na 60, sanaduhu hasan, isnadun wannan magana hasan ne. Sai mu tashi, limadha lam yaqtul aliyun qatlata Uthman, sai mu tashi na insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kotun tuban harshe, Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa